Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubulin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A wata gagarumar nasara da aka ci, kasashen Ukraine da Russia sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya a birnin Istanbul a jiya Juma'a da ke nufin isar da miliyoyin ton na hatsin Ukraine zuwa kasuwannin duniya da kuma sassauta matsalar karancin abinci ga miliyoyin mutane a kasashe masu tasowa. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya shaidawa wakilan Russia da na Ukraine a wajen rattaba hannu akan yarjejeniyar, inda ya ce kun shawo kan matsaloli kuma kun ajiye bambance-bambance a gefe don share fagen aiwatar da wani shiri da kowa zai mura wanda bai zo da sauki ba. Samar da jin daɗin bil'adama shi ne ya ingiza wannan tattaunawar, in ji shi. Batun bai kasance mai gamsarwa ga duk ɓangarorin ba, in ji Guterres. Amma an mayar da hankali ne akan abin da ya fi dacewa ga mutanen duniyarmu, kuma kada a yi shakka wannan yarjejeniya ce ga duniya. A jiya Juma'a an samu Stephen Bannon, babban hannun daman tsohon shugaban Amurka Donald Trump kuma mai faɗa a jiya a ɓangaren masu ra'ayin mazan jiya na Amurka, da laifin raina umarnin majalisa na kin amsa a sammaci da kwamitin binciken harin da aka kai a zauren majalisar dokokin Amurka a bara, wata babbar nasara ga kwamitin da jam'iyyar Democrat ke jagoranta. Wani rukunin masu shari'a ya samu Bannon, mai shekaru 68 da haihuwa, da laifuka guda biyu da ake tuhumarsa da aikatawa na kin bayar da bahasi ko takardu ga kwamitin majalisar wakilai yayin da yake tantance zanga-zangar da magoya bayan Trump suka yi a ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021, waɗanda suka yi yunkurin hana tabbatar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Kowane laifin rashin da'a ga majalisa yana da hukuncin kwanaki 30 zuwa shekara guda a gidan yari da kuma tarar $100 zuwa $100,000. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ministocin Kasar Japan a jiya Juma'a ta yanke shawara a hukumance ta gudanar da jana'izar ƙasa baki ɗaya a ranar 27 ga watan Satumba ga tsohon Prime Minister kasar Shizo Abe, wanda aka kashe shi yayin muhawarar ƙasa akan shirin jana'izar, wanda wasu ke kallo a matsayin wani yunkurin ɗaukaka martaban ɗan siyasa mai raba kan ƙasar. A farkon wannan wata ne aka harbi Abe yayin wani jawabin yakin neman zaɓe a birnin Nara da ke yammacin ƙasar, lamarin da ya firgita al'umman ƙasar da ta shahara a kan tsaro da kuma tsauraran matakan sarrafa bindiga. An kama wanda ake zargi da kai harin nan take bayan harbe-harben, kuma ana tsare da shi domin yi masa tambayoyi yayin da hukumomi ke kokarin gabatar da tuhumar kisa a kansa a hukumance. Babban sakataren Majalisar Ministocin Hirokazu Matsuno ya ce jana'izar ta ƙasa ta dace saboda gudunmuwar Abe a matsayinsa na shugaban ƙasar Japan da ya fi daɗewa a kan ƙarƙar mulki da kuma kyakkyawan jagoranci da jajircewarsa a fagage da dama da suka haɗa da farfaɗo da tattalin arziki da inganta diflomasiyya da ta ta'allaka a kan sake gina ƙawancen Japan da Amurka bayan bala'in tsunami na shekarar 2011. A ƙarshe, wata da ake kira Dansira Karikumutima ta ce ta yi tsalle ta ruga a guje tare da iyalinta yayin da aka ji ƙarar harbe-harbe a ranar wani tattaki da 'yan tawayen M23 suka isa ciye ƙauyensu. Kowanensu yana gudu zuwa wata hanya daban saboda tsoro. Watanni bayan haka, 'yar shekaru 52 da mijinta da 'ya'yansu 11 sun sake haɗuwa a wani sansani da ba na hukuma ba a garin Rutshuru, inda suke kwana a cikin makaranta kuma suna neman abinci da rana. Wannan mutane suna cikin sabbin mutane da ke fama da tashin hankali a gabashin DR Congo. Idan ba a shawo kan tashin hankulan ba, akwai hadarin sake haifar da rikici a yankin mai yawan tabkuna, kamar yadda cibiyar nazarin dabarun Afirka ta yi gargadi a cikin rahotonta na karshen watan Yuni game da taɓarɓarewar yanayin tsaro a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan sabon shirin na tubalin tsaro a cikin shirin namu na yau zamu duba ziyara karo na biyu da shugaban kasar Niger Mr. Mohamed Bazoum ya kai a jihar Difa tun bayan hawan sa kan karagar mulki a ziyararsa ta farko da ya kai a tsakiyar shekara ta 2021 shugaban kasar ta Niger ya kaddamar da wani tsari na soma mayar da yan gudun hijira gida a jihar ta Difa a garuruwan su na asali sakamakon yadda zaman lafiya ke kara kankama a wannan jiha a wannan rangadi na biyu shugaban kasar ta Niger Mohamed Bazoum ya zo ne ya ga halin da jihar ta Difa ke ciki bayan shekara daya da ya gudanar da rangadin sa na farko wanda ya fara ziyarar barikin sojoji na biyar da ke cikin jihar ta Difa inda ya jinjinawa dakarun haɗin gwiwa na kawancan kasashen yankin tafkin Chad waɗanda ke cikin wata runduna ta musamman da ake kira Operation Lack Operation Lack Sanity ko Operation Integrated Lack da kuma ke ci gaba da samun galaba akan abokan gaba inda daga ranar 26 ga watan Maris zuwa ranar 4 ga wannan wata dakan sun halaka gwamman mayakan Boko Haram a tsibiran na yankin tafkin Chad a yanzu haka dai akwai kimanin yan gudun hijira kimanin 500 a jihar ta Difa waɗanda ke jiran tabbacin zaman lafiya ya dawo garuruwan su asali domin su koma gidajensu daga Difa din ga wakilinmu Abubakar Isa da cikakken bayani
wannan ziyara ta shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ita ce ta biyu da ya kawo a jihar ta Difa tun bayan hawarsa kan karagar mulki A ziyararsa ta farko da ya kai a tsakiyar shekarar 2021, shugaban kasar ta Niger ya kaddamar da wani tsari na soma mayar da 'yan gudun hijirar Difa a garuruwansu na asali sakamakon yadda zaman lafiya ya fara dawowa a jihar ta Difa. A wannan rangadi na biyu shugaban kasar ta Niger Mohamed Bazoum ya zo ne ya ga halin da jihar ta Difa take ciki bayan shekara daya da ya gudanar da rangadinsa na farko. Wanda ya fara ziyartar barikin sojoji na biyar da ke cikin jihar ta Difa inda ya jinjinawa dakarun haɗin gwiwa na kasashen yankin tafkin Chad da suka hada da na kasar Kamaru da Nigeria da Niger da kuma Chad waɗanda ke cikin wata runduna ta musamman da ke kira Operation Lack Sanity ko Operation Integrated Lack da kuma ke ci gaba da samun galaba a gaban abokanan gaba inda daga ranar 28 ga watan Maris zuwa ranar 4 ga watan Yuni na wannan shekara dakaru na haɗin gwiwa sun hallaka mayakan kungiyar Boko Haram da ISWAP akalla 800 tare da kona motocin su guda 44 da baburra 22 da sauran wasu kayayyakin yakin su Bayan ya bar barikin sojoji na biyar shugaba Muhammad Bazoum ya kuma ziyarci rundunar sojoji da ke tsaron kamfanin dillancin man fetur na jihar ta Difa da rundunar sojojin da ke garin Dogo a gunduma Geskeru ta jihar Difa wanda ya yi fama da hare-haren 'yan Boko Haram a 'yan kwanakin nan ga ma abin da shugaban kasar ta Niger Muhammad Bazoum ke cewa a jawabin da ya yi wa sojojin
Agode muku kwarai Allah ya saka muku da alheri kun yi aiki mai kyau an kai muku hari so biyu kuka dage kuma kuka yi nasara na yi imani wannan azancin da muka yi na mu dauki yara na wannan kasar su kare kasar su ko su kare ƴan uwansu su kare garuruwan wannan yankin za a yi tasiri za mu mai da gari 45 za ku kula da su ba ramun mai da wa'ansu amman barayi suna zauwa sun dame su wannan gamin mun san ya kare za mu ba ku makamai wanda suka dace yanzu ma kuna da su amma za mu kara su har mun kawo su insha Allah yanzu kuna cikin yanayi na wahala amma sauki yana gaba insha Allah cikin shekara daya biyu a ko ina za mu yi gidaje za mu muku duk kayan da ya kamata kuma insha Allah za ku yi nasara. Allah ya kare ku, Allah ya kiyaye
Babban abin da yafi daukar hankalin shugaban kasar ta Niger Mohamed Bazoum a wannan ziyarar shine butun mayar da sauran ƴan gudun hijira a garuruwansu na asali, kamar yadda ya kasance a ziyararsa ta farko, inda ya mayar da ƴan gudun hijira na garuruwan Difa 22 a garuruwansu na asali. A yanzu haka kuma hukumomin Difa na shirye-shiryen mayar wasu ƴan gudun hijira na garuruwa 45 a garuruwansu na asali domin su samu damar gudanar da aikin noma. Magaji shine ministan ayyukan jin kai na Niger, kuma yana daya daga cikin wadanda ke cikin tawagar ta shugaban kasar ta Niger Mohamed Bazoum. Ga kuma karin bayanin da yayi mana.
Yayi tsari insha Allah wanda zai kula da tsaro, wanda zai kula da kare karkara, saboda ana so mutane su koma su yi aikin su. Idan ka kama da kanka yayi abaka binci. Wannan wanda muka tantauna yanzu da su, shugaban kasa ya ce su zo mu tantauna da su, saboda ya ji goyen bayan da za su kawo mishi da gudunmuwa da za su kawo mishi bisa wannan komawa ta yanzu ta shahida irin gaskiyaru. Gari 45 ne za su koma, sun kumshi mutum 41,700, magidanta 8,083. A wannan lokacin da muke cikin zuwa wata uku, muka ce ga bukatar da muke, bukatar da muke da ta wannan garin 45 ta kama kudin kamar miliyar 3 sai kama. To wanne ne kowa zai faɗi abin da gaba da zai kama a samu abin da jakki daga diman sarakuwa.
To yaya al'ummar ta Difa ke kallon wannan ziyara ta biyu ta shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum a jihar ta Difa? Ga abinda wasu daga cikin mazaunan birnin Difa ke cewa.
Ni ne Abdullahi Maruma, president na tsare-tsare na kwamitin Difa Angila. Ra'ayinmu alhamdulillah, sai hamdulillah, tabbas president Bazoum ya sa an dauki yaran jaha su 1,000 a cikin gar national, an ba su horon soji yanda ya kamata don su tsare lahiyan wa'annan garuruwan inda za a mai da mutane. To yaran nan yanzu an fara an rarraba su cikin garuruwan nan don su je su kyautata matakan tsaro a can. To tunda an samu tsaro yanzu kenan babu abin da ya saura sai a mai da mutane. To shine mahimmancin zawata shi, amma mu ɗan jihar Difa tsakanin mu da shi sai hamdallah, sai dai mu yi fatan Allah ya saka mai da alheri.
Sunana Kasuma ce dai, ni wallahi zuwa wannan president Mohamed Bazoum wannan mu dukkan mu wai ba ɗan Difa kadai ba, dukkan Niger ma, tunda ya fara bulaguro a cikin kasan Niger Difa ya fara zuwa, kuma dan me yazo neman lahiya ya zo ya tsara muna hanyar samun lahiya cikin kasar mu, kuma kowa da kowa ya futa lahiya, kowa kowace ne yanzu muna yin kwanta. Da kana cikin daki kana shiga kalkashin gado kai kwana, yanzu a hili kana kwance a tobe kana yin barcinka alhamdulillah.
Shi ma dai dan majalisar dokoki na jihar Difa Bulu Mamodo ya yaba da wannan ziyara ta shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum.
Duk da ruwan da mun ta gari empty amma akwai sojoji, menene niyan shi wannan sojoji namu su tashi su zo su tsare ɗan uwansu da jama'a su, tunda sojojin duka yaran mu ne, na garin mu ne, kannun mu ne, don kekenen su sai a bisa gare su uwayen su gani su koma gare su, shine ya sa mazuwan nashi musamman, kuma ya nuna yana da niyan yi kuma yana da kokari.
A yanzu haka akwai ƴan gudun hijira kimanin 100,000 a birnin na Difa wadanda ke jiran tabbatacin zaman lafiya ya dawo garuruwa na asali domin su ma su koma. Kacal Labukar Malam Hassan na magana da yawo matasan jihar Difa.
Zancen gaskiya dai mun ji dadin zauwan shugaban kasa nan ga Difa, kuma duk zuwan da yake yi wannan kokarin shi yayi duk yanda zai ya kawo lahiya ya mai da mutane garurukansu, shine abin da ya kawo shi. Tun bara akwai garuruka wanda an ka maida gari kamar su Barwa yau alhamdulillah ya kai ya yi shekara guda ma mutane sun koma garurukansu, an sa an soro an tare su. Bancin shi zuwan shi na karshe an yi program za a maida gari wajen 45, kuma garurukan nan da za a maida akwai position na gardi-gardi wanda za a yi plase dan mutane su samu su zamna su yi aikin su. Gaskiya mun ji dadin zuwan shi, kuma yana mun tabbatar da cewa yana yin kokari ya aiki ya mai da mutane nan garurukansu.
To yanzu sauran garurukan menene fatan su ga shugaban kasa?
To sauran garuruka fatan su dai a shugaban kasa ana so yanzu an ka maida bakin nan na garuruka 45 an ka gani tahiyar nasu saura ma wanda suke kaman cikin communicating gegime tumur boso akwai garuruka da yawa wanda basu koma ba su ma dai suna so a maida su wajen nasu da nada wanda suka saba zama a maida su su ci gaba da aikin su su ci gaba da zaman su cikin lafiya shine bukatan duka sauraro garuruka wanda suka tashi
kimanin dai shekaru 8 kenan da al'umma Difa ta shiga wani hali na saka mai wuya sakamakon rikicin Boko Haram sai dai sannu a hankali zaman lafiya ya fara dawowa a jahar ta Difa Abubakar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shiri a madadin wakilin mu dake Difa a Niger Abubakar Isa da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti sai kuma sashin Hausa na muryar Amurka suna na Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku ku kasance lafiya
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da Abdulrahman Kabir Jani a cikin shirin da dan gari shirin hadin gwiwa tsakanin gidan radio Murya Amurka da Vision FM Katsina to a yau a cikin shirin muna garin Sanni cikin karamar hukumar Batagarawa ta jihar Katsina kuma muna tare da Alhaji Bello Mu'azzu Sanni wanda shine magaji Sanni domin jin suwa suka kafa garin Sanni menene garin Sanni ya shahara da shi
shi wannan gari na Sanni tarihin shi kala biyu ne mu a yanzu shahara ta biyu ce an zo lokacin da aka shigo an tada akwai rijiyoyi akwai ganuwa wani sa ne tukuna sa ne aka tada yana take wuce da aka tawo da shanu ana tsarawa sai aka ga ganuwa da kohoji guda hudu da rijiyoyi guda biyar da rungu da murna da randa su kaga wannan shi ya nuna wasu sun zauna garin amma ba a san su wane ne suka zauna wani irin kabila ne suka zauna ba a sani ba me ya fasa su ba a sani ba ina suka nuna ba a sani ba amma dai wannan abubuwan da zana ya ba dama cewa an zauna kuma mutanen nan suna noma suna rini sana'ar rini suna tukane kuma an yi yaƙi a kenan tunda har ga ganuwa an yi to wannan shine kishi na farko to kishi na biyu shine mu wanda aka shigo wajen 1804 lokacin Shehu Usman dan Hudu a lokacin da aka sare ganuwa aka kilarin sai aka zo aka zauna akwai Fulani akwai Haɗe su ne ainihin suka shigo cikin garin wasu Fulani suka zauna wajen ganuwa amma daga baya kuma sun dawo cikin gari tun daga wannan lokacin dai shi wanda ya tsara gidan sarautar tsannan ana kiran shi Malam Ibrahim Eki kuma baturanke ne kuma ya zo daga Tumbukutu a malami ne kuma makiyayi ne dabbobin shi sai ta shigo Katsina ya zauna a yakawa danan wajen Batagarawa to amma wannan ma yana dan ba da alaƙa tarihin ɗan ɗakawa da na gani su ma sun taho daga can sun zauna a yakawa da to amma mu aje wannan akwai dai koya ɗan alaƙa
tsakani
to lokacin da ya taho shigo Tsanni ya zo gidan sarauta Tsanni kamar da kuka sani kuma shi Malam Ibrahim Eki din nan kamar da ce muku sulbe ne baturanke ne yana da ƴaƴa kaman kusan 60 kamar da dai tarihi ya bada na gidan akwai maza akwai mata ya kafa wannan gidan sarauta a 1804 to kusan shekara 200 da wani abu kenan kuma wannan tsatsa nashi dai har yanzu su suke sarautun nan ba a samu cira ba
kuma da tsatsan shi ne
shi ya taho kamar da ce muku daga mutumin Tumbukutu ne daga Tunis ya zo Katsina ya taho kwami Batagara ya zo aka wada zo Tsanni shi magaji Malam Ibrahim Eki mai ilimi ne ya fara sarauta Tsanni daga 1804 zuwa 1814 ya yi sarauta Tsanni kuma gidan sarauta yana nan inda inda har yanzu kuma yake son sauraje da Allah ya anshirin shi sai dan shi magaji Umaru sai aka dace ya magaji dan ne a shekara ta 1814 zuwa ta 1837 shi ma da Allah ya anshi dan ne nashi ya anshirin sa sai kuma aka yi magaji Halilu shi ma dan ne na Ibrahim Ibi shi kuma ya sarauta tsanni daga 1837 zuwa 1851 to ni ma lokacin da kakana wancan magajin da ya rusu kuma kahe ni a 1853 akwai wata mata shi magaji Bello sai an kahe na dubu mahaifina sai aka yi sai ta ce an samu Bello kuma an samu mai nasara mawarin ake cin Bello mai nasara to shi shekarar shi 40 yana sarauta kasar tsanni kuma kasar tsannin nan ta kunshi akwai haɗiya da aka yi hadiyan nan lokacin akwai rahaje magaji ce aka mai zuwa karkashin tsanni akwai tarno magaji ce aka mai zuwa karkashin tsanni to a lokacin nan ana majin na wasu aka rarrage wasu magadai aka kara wasu shi mahaifina ya yi zama da waɗannan magadai guda uku yana magaji a maga wajen magaji biyu a raye ba kurni da ba sha ba daga nan da ya rasu 1863 bayan shekara 40 sai aka ba yayanmu dan shi magaji Bala Zayana Ma'azu wanda yake jika ne na Ibrahim kenan shi kuma ya shekara daga 1863 zuwa 2005 shekara 12 yana sarauta tsanni sai Allah ya mai wa'adi sai ni kuma Allah ya bani ni Alhaji Bello Ma'azu mai nasara an nuna ni 22 ga watan Satumba 2005
to yanzu bai wadannan irin kabilu ke cikin wannan gari
to ai kabilun mu dai ba su wuce ba Hausa Fulani sai bare-bare
na'am me ya bambanta wannan gari da sauran kauyukan da ke makwabtaka da shi akwai wani abu na tarihi da garin yake da shi
to ai akwai kamar yadda muke kai yanzu cewa ga abubuwan da muka taras wanda ma mu muke fata yanzu da inda aka ci gaba ne to mata yayi a zo an irin a sa kimiyya archaeologists din nan su zo su binciki rijiyoyin da shin shekara nawa ma wannan gari ne tunda ai wannan shi zai bayar a san shekara nawa tunda ai duk abin muka faɗi mu zama mu ne na biyu da ma an zai ba mu sanar da aka ba mu san gisa inda a gina tsanni ba tunda ga ganuwa an tadda ga rijiyoyi har yanzu muna aiki da rijiyoyin nan ga marna inda ake rini suna nan mun tadda su ga rumbu ga randa kaga bamu ke sanin yawan shekarun to da za a yi mun wancan sauran wannan wa'annan abun ma tarihi ne
na to kamar me wannan gari ya shahara da shi musamman sun yaki ne koko noma koko kiwo
yakin ma an yi domin ita da zan nan tun da aka shigo ganon nan ba a taɓa cin su da yaki ba akwai dan baskori kamar yadda wajen magaji tsauri ya ambata ya zo amma shi bai yaki tsanni ba don ga tarihi mahaifiyar shi tana da alaka da tsanni saboda haka sai ya kewaye ta yin tsaurin bai yaki ya tsanni ba shi dan baskori kuma muna da har yanzu mutanen tsanni ba su da tsoro muna da abun ga sannan kuma manoma ne masu kiwo ne saboda haka sana'o'inmu dai ba su wuce kiwo sai yanzu ne da ilimin zamani ya zo ake garawa da aikin gwamnati
akwai wani kirari ko take da ake yi ma wannan gari na sani
kiran ta dai ana cewa tsannin kowa sarki ko dunya kowa da hula to akwai wannan abubuwan domin in dai a da sun zata ci da rashin tsoro tsannin babu tsoro don kamar yadda ake gaya mana ma a lokacin nan in ɗan ɗaka zai taho tsanni daga dutsen ma yana zuwa bakin gari can sai ya samu an saro tsamki an zo saboda takarar mutane so dama akwai takarance amma dai abubuwa da sauki yanzu amma dai dama mun ba mu da tsoro
yanzu haka akwai wani kalubale da garin sanin yake fuskanta da za a so mahukunta su ji domin ɗaukar mataki
mu alhamdulillahi lokacin gwamnatin Umar Musa an mana zai su kuru muna da MDJ ta asibitin nan mu ba ba mun da ya damu mai irin ya samu mana dam ɗinmu da ake noman rani kuma an samu mu hitila muna da wutar lantarki muna da ma'aikata gwargwadon so kusan ba abin da ya fi dai yanzu gyara dam ɗin domin masu noman rani samu abin yi yara samu abin yi
to masu sauraro a nan za mu ɗiga ma shirin aya amma don wanda aka je mu da shi Alhaji Bello Ma'azu Sani daga gidan rediyon muryar Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku
to kun ji lokaci ya canza
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.